أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شاء أكو دواتن ربي جمعة الآخرة شكرا تدبور لليهود الأربعين دهود هجرية وان دي داتي دا شاء أكو دي دواتن لايا شكرا تدبور بيد إشرين دأكو ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salah babe na 27 wannan darasi na nawa ne 41 ne babe na 27 cikin kitabu salah al-Imam Abu Dawud Allah ya mishi rahama da jin kai yake cewa kitabu babu kaifal azan baban da ke bayanin yaya kiran sallah yake kaga can babe da ya gabata na 26 da cewa babu bada'ul azan nan tashri'in shi yake bamu labari bayan ya bamu labarin yadda aka shar'anta kiran sallah to kuma yanzu yana kokarin ya bamu labarin kiran sallah yaya yake lafuzin shi yaya ake yin su hadisi na 100 kuma wannan zan mu gani a kalkashin sunan na al-Imam Abi Dawud in ya kawo zan mu ga dukkan malaman mazahib kowa inda ya dauki nau'in kiran sallar da yake kuma yadda ya inganta yake amfani da shi hadisi na 405 kenan al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Mansur ad-Dusi haddathana Yaqub haddathana Abi an Muhammad ibn Ishaq haddathani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haris at-Taymi an Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid ibn Abdurabbihi haddathani Abi Abdullah ibn Zaid qala yake cewa lamma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yayin da annabi yayi umarci imarni game da ganga abu ga ganga lokacin kiran sallah in yayi yi umalu wanda za a mishi aiki li yudra bihi li sala lin nasi li jam'i salah ya buga ta lokacin da mutane suka zo lokacin sallah dan a hada jama'a su hadu ga sallah nan kuma kan mi mamaki mu san cewa komi sai ya zo ne ake shar'anta shi can annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba a haramta mishi ba sai da wannan kin munasaba ta kama ne Allah ya hana ya ce a aka ayi kiran sallar da matsayin ganga dan da an shar'anta kin abun ya wuce da yanzu gangan ne za a yi amfani to amma sai aka hana aka kawo kiran sallar da aka yi wannan niyya annabi har ya ce ayi je a haho ganga a buga ayi har ya bada umarni yace dafa bi wa ana na'imur rajulun yahmilu naqusan ina cikin barci sai wani mutum ya zo yake kewaya ni ni ina rike da ganga fiye dihi a cikin hannun shi naqusan fiye dihi shi mutunan yana dauke da ganga a hannun shi faqultu sai nace mishi wannan mutun ya abdullah ya kai bawan allah atabi'un naqus ganga kake saidawa qala sai ce wa ma tasna'u bihi mi kake aiki da ita mi zakai da ita shi wanda aka tambaya in yace mi kake aiki shi wannan da ya ga mahalki ya san cewa annabi ya bada a musu ganga to kuma da ya mahalki yana da niyyar ta yi tambayi mutunan nan ganga kake saidawa ma'ana da in saya sai ce mishi mi zakai da ganga in saidawa za ai faqultu sai nace nad'u bihi ila salam rika kiran sallah mutane zuwa ga ita qala sai ce afala adulluka ala ma huwa khairu min zalik bazan nuna maka abin da yake wannan alkhairi bai hi ganga faqultu lahu bala sai nace ai abu an nuna mini qala sai yake cewa faqala sai ce taqulu kace allahu akbar allahu akbar allahu akbar nace ashhadu alla ilaha illa allah ashhadu alla ilaha illa allah na'am hudu ko ani nawa na kawo hukunya na hudu ne mana hudu ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda hudu kenan ashhadu alla ilaha illa allah har zuwa karshen kiran sallah yace la ilaha illa allah summa sta'khara anni ghayr ba'id sannan wannan mutun yayi baya baya da ni ba nesa ba sosai summa qala sannan sai yace summa taqulu sannan sai kace idza aqamta salat idan ka tada iqama kuma abinda zaka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu alla ilaha illa allah bibi kenan har zuwa karshe yake ce mishi inna hala ru'ya haq yace falan ma asbahatu yayin da asuba ta yi karan kadqamatus sala guda biyu yace falan ma asbahatu yayin da asuba ta yi sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi labarin abin da na gani fa qala sai yace inna hala ru'ya haq lalle wannan muhalki ne na gaskiya insha Allah in Allah ya so ma'ana insha Allah abin zai tabbata fa qum ma abilal fa alqi alaihi ma ra'aita tashi tare da bilal ka mushi irqa'in abinda ka gani a mahalkin fali azin bihi yayi kiran sallah da shi fa innahu ma'ana in an shar'anta sai yayi kiran sallah da shi tunda annabi ya ce insha Allah abin zai tabbata fa innahu an da sautan minka dan shi yayi ka daukakan murya faqumtu ma abilal na tashi tare da bilal faja'altu alqihi alai na tashi nake mishi ilqa'in shi kamar yadda ake ma mutun ilqa'in karatu ina gaya mishi yana fada shine ilqa'i wa yu'azzinu bihi yana kiran sallah da shi qala sai ce fa sami azalika umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hu fi baitihi umar dan khattab sai ji kiran sallar nan ana yi shi yana cikin gidan shi fa kharaja sai huto jur izaru yana jin izar kin shi yaqulu yana cewa wallazi ba'asaka bil haqi ina rantsuwa da Allah da ya aika ka da gaskiya ya rasulullahi laqad ra'aytu misla ma uriya naga irin abin da aka nuna mishi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hey annabi yake cewa falillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah mun ga kenan kamar yadda Abubakar ya gode ma Allah in an samu lamari na farin ciki gode ma Allah yake ba uhu ba ko tabi ko wannan ko ai kabbara ita ma kabbara ta tabbata da aka ba annabi da ya ba sahabban shi labarin cewa a cikin hadisi ya ba su labarin cewa gobe kiyama alƙashin suratul waqi'a malaman tafsiri suke ka hadisin cewa gobe kiyama ku ne zaku kasance sahun in aljanna sahu 120 ne ku kuma al'umma ta ku ne sahun 80 duka sahabbai dukkan suka ce Allahu akbar dan da yake nuna halaccin cewa alhamdulillah da kuma cewa Allahu akbar a hadisin da yake cewa an daminka sautan yana nihin arrafa'u minka sautan Abu Dawud yake cewa haka za ruwayat az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib haka ruwayat az-Zuhri take daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abdullah ibn Zaid wa qala sai yake cewa fihi Ishaq Abu Isa'id fihi Ibn Ishaq cikin shi akwai daga Ibn Ishaq an az-Zuhri daga Zuhri yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa qala ma'amar yake cewa daga Yunus daga gare shi yace Allahu akbar lam yusanni ya ba ayyusu sobi ba kenan kaga nuni ne ga Abu Dawud cewa kowace ruwayat ta tabbata kuma kowace ruwayat ta inganta nan sai mai sharhi yake cewa wannan sabanin da aka samu akan kabbara cikin kiran sallah daga zuhuri ne to daga zuhuri Muhammad ibn Ishaq sai ya rawaito shi daga zuhuri da kabbara guda hudu shine abinda ake cewa madarul hadis in an samu matsala cikin hadisi wasu sun samu sabanin lafazi abinda zakai zaka duba cewa madarul hadis din asalin tushen hadisin daga waye huto madaruhu ala zuhuri na to daga zuhuri daliban shi duk suka amso hadisin daliban shi guda biyar sun amsu sai ka duba ka ga wani jama'a suka hi yawa daga daliban shi wanda suka yi muwafaka akan lafazi sai a doki wanda suka hi yawa wanda dan abin nan koda yana da gaskiya sai a bar shi magana tarjihi ne ake ba magana an ƙaryata shi ba to shine nan yake yi yace sai aka rawaito shi daga Muhammad ibn Ishaq ya rawaito shi da cewa kabbara hudu ce a farkon kiran sallah Ma'amar da Yunus suka rawaito shi daga zuhuri cewa kabbara guda biyu ce ba hudu ba suka yi ittifaqi akan lafazin iqama an rawaito shi daga Ma'amar daga ruwayan Ma'amar da Yunus wanda Baihaqi ya huddo cikin Sunan al-Kubra Hakim cikin al-Mustadrak yace hadisin Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib mashahuri ne Yunus ibn Yazid da Ma'amar ibn Rashid da Shu'aib ibn Abi Hamza da Muhammad ibn Ishaq da wasun su suka rawaito shi amma ikhtiyarul kufiyina amma ce malaman Kufa malaman Abu Hanifa da suka rawaito cikin wannan baban suka yi zabi akan shi makewayar hadisin akan Abdurrahman ibn Abi Layla ne daga cikin su akwai wanda yace Mu'az ibn Jabal daga Abdullah ibn Zaid cikin su akwai wanda yace Abdurrahman daga Abdullah ibn Zaid daga baban su dukkan su hanyoyi ne wanda suke ba lahiyayyu ba magana shi ta tsaya a cikin gayatul maqsud yace Khattabi yace an rawaito wannan hadisin da kissa da sanadin shi da sanadi kala kala yace wannan sanadi shine mafi inganci wa fihi annahu sunni al-azan wa afrad al-iqama a cikin shi cewa kiran sallah an yi shi so biyu iqama an yi ta so daya shine mazhabin mafi yawaicin malaman amsar gaba daya kuma aiki akan haka ya tafi akan malaman harami guda biyu da hijazu da garin sham da yaman da masar da kekewayen maghrib gabaki daya har zuwa karshen daga gabas na musulunci zuwa yamman musulunci kuma ita ce magana hasanul basri da makahulu da zuhuri da malik da auza'i da shafi'i da ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rawihi da wasun su wasu sun hikaito daga Sa'ad ibn al-Qurzi wannan magana annabi alayhi salatu wasallam ya kasance yana da mikirin sallah a cikin rayuwarsa a Quba sannan ya kawo halifanci yasa Bilal a zamanin Umar ibn al-Khattab sai ya kasance yana ifradin iqama bai gushe ba diyan Abu Mahzura su suke yin kiran sallah suna da jibinta kiran sallah a Makka kuma suna ifradin iqama ma'ana qad qamatus salah wa yakunuhu an jaddihim suna kawo hikayar daga kakansu sai dai an rawaito a cikin kissa kiran sallah na Abu Mahzura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi cewa lafazi guda ne a ƙarshe dai bayan da aka yi ta tattauna hanyoyin hadisin da hanyoyin da suka kamata shine cewa duka ya tabbata kowanne daga ciki kuma yana daga cikin sunnar da ya babu matsala dan an samu wani lokaci an yi wannan wani lokaci an yi wancan ko kuma wasu sun zabi wannan wasu sun zabi wancan hasabun malaman su da mazhabar su dan kowannan ya tabbata hadisi na 1496 al-imamu abu daud yake cewa haddathana musaddadun haddathana al-waris ibn ubayd an muhammad ibn abd al-malik ibn abi mahzura an abihi an jaddihi qala yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin allah al-minni sunnatul azan ka sanar da ni sunna ta kiran sallah qala sai ce fa masaha muqaddama ra'si sai annabi ya shahi magabacin kaina fa qala sai yake ce mishi taqulu ma'ana ya kama kan shi ya shahe shi haka yace malamai suka ce ya mishi haka dan ya samu albarka wanda zai ta sadu har zuwa kwakwalwar kanshi abinda za a ga ya mishi ya rike shine yasa hikimar da annabi ya shahi kanshi yace taqulu kace Allahu akbar Allahu akbar har zuwa karshen kiran sallar yace as-salatu khairun minan nawm idan fa iza kunta fi fa in kana fi salatu subhi in salla asuba ce kace as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah a cikin hadisin akwai tabbatar da tarji'i kuma annabi ya karantar da Abu Mahzura tarji'i kuma tarji'in nan ya tabbata a hadisin ya Imam Muslim ma'ana kalmar da za a ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah a hankali kuma sai ako ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali kuma sai a koma a ƙara maimaita su da ƙarhi ya tabbata shine tarji'i ma'ana a komo an yi kamar yadda mai risala ya ce ya komo da lafazin shahadatai ne bi arfa min sautihi da sama da sautin shi hadisin yana Muslim bayan gashi a cikin sunan Abi Daud tabbatacce ne da an yi shi da ba a yi ba duka kowanne ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma a cikin shi akwai cewa kabbara ana yin ta ne sau hudu cikin farkon kiran sallah a wannan hadisin kuma tarji'in shine a koma ma kalmar shahada har sau biyu a cikin Nailul Awdar Imam Shawkani yake cewa Shafi'i da Malik da Ahmad da jumhurin malamai sun tafi akan cewa tarji'i tabbatacce ne a cikin kiran sallah hadisi ne sahihi ya tabbatar da kari kuma wanda bai ci karo da juna ba ya wajaba a karbe shi kuma wannan yana daga hadisi wanda yazo karshe daga Abdullah ibn Zaid a cikin sharhin Muslim yake cewa hadisin Abi Mahzura sunna a cikin shekara ta 8 aka bada shi ma'ana hadisin nan da ya ambaci tarji'i na kalmar shahada guda biyu a shekara ta 8 inji Nawawi aka shar'anta shi aka hadu wannan hadisin kenan abu ne wanda aka yi shi karshen rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana da an shahi shi bace yasa jama'a da dama cikin malaman hadisi suka tai akan tabbatar da shi kuma suka bada zabi cewa at-takhayyur wa tarkuhu ko mutun yayi shi ko ya bar shi duka ya tabbata kuma cikin shi akwai taswibi a sallar asuba hadisi na 1497 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn ali haddathana abu asim ibn abdurrazzaq an ibn jurayj qala akhbarani usman ibn sa'ib akhbarani abi wa ummu abdul malik ibn abi mahzura ana abi mahzura anin nabi sallallahu alaihi wasallam hawala hadzal khabari irin wannan hadisin wa fihi sai aka kara cikin shi as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm fil ula min as-subhi a cikin kiran sallah farko na asuba cikin kiran sallah farko na asuba qala abu daud yan kaga abinda yan uwa muke cewa komai sai da karatu ake tabbatar da shi as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na farko gashi a lafazin hadisi kyarara kuma zan mu ga duka mazahibin malamai cikin magana qala abu daud yake cewa hadisu musaddadun abyan hadisun musaddad ibn musarhad shi yahi bayyana qala fihi yace cikin shi wa allamani al-iqama marratayn ya karantar da ni iqama so biyu yace allahu akbar har zuwa karshen ta qala abu daud yake cewa qala abdurrazzaq yake cewa wa iza qumta idan ka tashi ko aqamta salata aw tarwaya fa qul ka ce marratayn so biyu kad qamata salat ka hadi so biyu a sami ita yace kaji abinda na gaya maka qala sai yace fa kana abu mahzura la yajuz nasiyatahu abu mahzura ya kasance bai aske gashin kokuwar kanshi wala ya furku ha kuma bai rarrabe shi li annan nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alai dan annabi ya shahi gashin nan magana neman albarka wajen annabi ta sahabbai gashin wannan da annabi ya shafa har abada bai shahe shi ba bai aske shi in yaje ko aski ta zikakka aske na sai ya bar shi dan yi ta samun albarka dai ta annabi tana nan kuma bayyama al-farq shine gashin da aka ce kana da shi al-farq ka zubo shi wani rabi irin na mata ya zubo nan wani zubi ya zubo nan laraba suna da wannan to wannan wanda annabi ya taba bai ma mishi wannan abin yadda yake haka yake barin shi dan saboda ya samu albarka ta annabi alaihi salatu wassalam hadisi na 1498 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn ali haddathana affan wa sa'id ibn amir wa hajjaj al-ma'ana wahid duka ma'anarsa dai ne wannan cikin kyakkyawan usulubi na Abu Dauda kala yake ce qalu suka ce haddathana Hammam haddathana Amirul Ahwal haddathani an ce Al Ahwal shine mai harara garki wanda idan shi yana in yana kallo yana harara garki Amir haka nan yake haddathani Makahul Makahul ya ba mu labari daga Kuhul ne aka bashi sunan Makahul wanda idan shi mutane wanda idan shi ba a sa lalle ba a sa wanga ba gira shi ba a sa kwalli ba amma kamar tana da kwalli shi yasa ake kiran shi Makahul annabinu muhayrizin cewa ibnu muhayrizin haddasahu ya bashi labari anna aba mahzura haddasahu aba mahzura bashi la hadisi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu al azan 19 kalima annabi ya karantar da shi kiran sallah kalma 19 ce wal iqama 17 kalima iqama kuma kalma 17 ce al azan kiran sallah shine allahu akbar hazuwa a ƙarshen ce kaza fi kitabi fi hadisi abi mahzura haka yake cikin littafin shi a cikin hadisin abi mahzura nan gurin al imam sheikh taqiyuddin ibnu daqiq al eid mai sharhin 40 hadis yake cewa inna fi hadisi hammam zikrul kalimati 19 wa 17 cikin hadisin hammam akwai ambatan kalma 19 da 17 yace wa haza yanfil galad fil adad bi khilafi ghairihi min arwayat wannan yana kore kuskure a cikin adadi sabanin wasu daga cikin ruwayoyi kenan kaga ya hudu kalmomin kenan daga nan zaka san kalmomin da suka tabbata shi aka koya mishi kuma wannan haba yana hana ba cewa in yazo da wani lafazin kamar yadda muka fada a karba ziyada ce kuma ziyada ce abin karba yace ana iya samun sabani wani asara yadda wani abu ko a ƙara wani abu an samu wanda yamma Hammam ta ba a cikin wannan ruwaya daga Amir kamar yadda Tabarani ya hudo daga Sa'id ibn Abi Aruba daga Amir daga Abdurrahman Abdul Wahid daga Makahulu daga Abdullah ibn Muharizin daga Abi Mahzura kamar wannan husu al-Imam Tabarani da Mu'jamul Kabir Mu'jamul Saghir Musnad Ahmad da Musnad Abi Dawud da Yalisi duka wannan masanid da zamu ga manyan littattafai na hadisi wanda yake ba a sha'anin shi bane harkar hadisi gani zai yi kamar basu da wata fa'ida basu da wani abun nan tunda dai su ba sa su ake a karanta ba to amma malamin hadisi da zai yi bincike shi zai san kimar su in an tashi zabura wajen neman mutaba'atu wa shawahid can gurin zaka zabura wannan ba zaka takaita da su sahih bukhari sahih muslim da sauransu ba dan su sun takaice muslim a muqaddima ta yi laisa kullu sahihin wada'atu hahuna wa inna ma wada'atu ma ajma'u alai ba kowanne sahihi bane na sa alittahi na na aza sahihi ne da aka yi ijma'i akan shi kenan kaga sauran mutaba'atu wa shawahid duka a cikin wancan kuma su Tabarani da sauransu zaka ga suna in zaka in dai ba hazige cikin sha'anin hadisi wajibinka ne tilaskinka ne kamar yadda ka san sallah wajibinka ce tilasinka ne ka musu sani na kirki wa ancan in dan zaka buƙaci abin da he ka koma gare su ka musu karanta harfan harfan karanta ta harafi harafi ba kawai shart baka wuce ba tare da ka san ma'anan me ya fahimi aka abin nan ba har zuwa ƙarshe hadisi na 4499 kenan al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Abu Asim haddathana ibn Jurayj akhbarani ibn Abdul Malik ibn Abi Mahzura ya'ni ibn Abdul Aziz an Abi Muhayrizin an Abi Mahzura yake cewa alqa alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'zina huwa bi nafsihi nan gurin da ke maganar Asim ta zo ga wata fa'ida da na ambace ta mai yawa wani bai ji ta ba mun hadu cewa na daga hanyar Bukhari cewa in ya kawo mai ruwaya marawaicin da an yi magana akan shi yana takaitawa akan shi daga ciki akwai Asim Qari'i guri birak Bukhari ya kawo shi dan saduku ne sadukun yahim matsayin Asim jagora a kira'a amma a hadisi matsayin shi martaba ta kusan ƙarshe sadukun yahim saduku ne amma yana da kurakure da dama cikin hadisi yana kuskure amma kuma a Qur'ani baka isa ka kama shi ba su ne ma jagorori a ciki wanda yake nuna mana cewa kowa da sana'a shi kowa da aikin da Allah ya rarraba mishi yake cewa alqa alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'zina huwa bi nafsihi annabi ya muni ilqa'in kiran sallah shi da kanshi ya koya mana wannan farala ce gare shi fa qala sai yake cewa qul kace allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar an yi so hudu kenan har zuwa ƙarshe nan kuma yace marrataini so biyu sai yace summarji sannan kuma sai ka koma kenan kaga daga nan ake kiran shi da cewa at-tarji daga lafazin annabi ne da yace summarji sannan ka koma yace fa mudda min sautika ka daga muryarka mun gani ko yace ashhadu alla ilaha illallah ashhad ka koma ka daga muryarka ka fade ta kamar yadda muka gani can baya nan akwai tabbatar da tarji'i hadisi na 500 daidai al-imam yake cewa haddathana nufaili akhbarana ibrahim ibn اسماعيل بن عبد الملك بن ابي مهزورة قال سمعت عبد الملك بن ابي مهزورة يذكر ينا انبتا انه سمع ابا مهزورة شي يجي ابا مهزورة يقول ينا چوا القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا annabi mun idka ya koya mun kiran sallah in hadaya hada harafi harafi kaga wannan farala ce da muhimmancin kiran sallah haka aka mishi ilka'in shi yace wa kana yaqulu fi salati alfajr can karshe a sallah asuba yana ce a salatu khairun minan nawmi hadisi na 201 al-imam yake ce haddathana muhammad ibn daud al-iskandarani haddathana ziyad garin sa abul fatah al-iskandari yake ce haddathana ziyad ya an ibn yunus أن نافع بن عمر يعني الجمهي أن عبد الملك بن أبي مهزورة أخبره أن عبد الملك بن محيرز الجمهي أن أبي مهزورة أيكي تيوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان أن نبيا كرن تدشي كلا صلى يقول ينا تيوى الله أكبر الله أكبر هزوى كرشي ثم ذكر مثل أذان حديث بن جريج يعني إرن كلا صلى ابن جريج لغا عبد العزيز بن عبد الملك دمع نشي أبو داود أيكي تيوى وفي حديث مالك بن دينار a cikin hadisin Malik dan Dinar yace sa'altu ibn Abi Mahzura na tambaye ibn Abi Mahzura qultu nace mishi hadisni an azana abika ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari game da kiran sallar babanka daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara sai ambata fa kale yake cewa dan saboda farala ce gare su babansu annabi ya koya mishi shi yasa sun hi kowa suka gade ta suka hardace sun hi kowa hardace ta yace Allahu akbar ay qaddu wa kazalika yace kadai wa kazalika haka ne yake cewa hadisi Ja'far nan kadu yana nihin hasab ya wadatar Ja'far ibn Sulaiman daga ibn Abi Mahzura daga ammihi daga kakanshi yace annahu qala yace summa tarji sannan ka koma fa tarfa sautaka ka daga murya kaka ce Allahu akbar Allahu akbar hadisi na 202 al-imam yake cewa haddathana Amr ibn Mazruk أخبرنا شعبة عن أمر بن مرة قال يكي تيوى سمعت بن أبي ليلى ها التهويل كينا واند أبو داود آيائي تكتم ها التهويل إمام مسلم ياهي قوة ينتأتي كمما علمان حديثي كتب الستة دم مسلم ياهي توجن دبو دلي بيدا وانا أبو ها التهويل وحدثنا ابن المسنى ابن المسلى يابام الأباري محمد بن جعفر يابام الأباري دقى شعبة دقى أمر بن مرة يكي تيوى ناجي ابن أبي ليلى نتا أهولت الصلاة ثلاثة أهوال an jijiwe lamarin sallah da halayenta hali guda uku shine ma'ana uhilat yace kala yake cewa haddathana ashabuna mutanen musun ba mu labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kala yana cewa laqad a'jabani an takunu salatul muslimina fasarawa ne zai cewa an jiwe sallah so uku yace yana burge ni a ce sallar mutane ta kasance mummunai ko musulmai ta kasance wahida guda daya ce hatta la kar hamamtu an abu sarjalan yace hanna yi niya in watsa wasu mazaje fi duru a gidaje yunaduna salati hina salah sai kiran sallah lokacin da sallah tai abu gida gida a ce jama'a ku huto tai sallah wa hatta hamamtu hasid na yi niya an amura rijalan umarci mutane ya qumuna alal aqam su yi tsaye bisa manyan manyan duwatsu cikin hadisin kiran abun nan ruwan da yayi yawa da aka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alal akam wazrab al akam da al atam duka abu daya ne manyan duwatsu yunaduna al muslimina sikira muslimin hina bihini sala cewa lokacin sallah yayi hatta naqasu au kadu yanqusu har sai sun so su yi abun nan su yi ganga ko kuma sun so su yi yace faja arajul min al asar wani mutum kaman naqus ne daga naqus ne shine naqasu yace wani mutum ya zo daga mutanen ansar yace ya ma'aikin Allah inni lam raja'tu ni yayin da na koma ra'aytu min hitmamika da naga abin da kai niya ra'aytu rajulan naga wani mutum ka an alaihi subaina akhadha raini kamar yana da tufa guda biyu wanda suke kore shar fa qama ala almasjid yayi tsaya akan masallaci fa azana yayi kiran sallah summa qa'ada qa'aratan ya zamana wani dan zama summa qama sannan yayi tsaye fa qala misla ya hadi irinta illa annahu sai dai yana cewa kad qamati sala yace walaula an yaqulu nas dan ba mutane su ce ba qala ibn musanna ibn al-musanna ya ce an ta qulu la qulti fa in ce inni kunti ya kazanan gairana inni ina halke ne ma ba a hili ba a cikin barci ba fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa qala ibn al-musanna yake cewa laqad araka allah khairan allah ya nuna maka alkhairi wa lam yaqul amru laqad araka allah khairan shi amma amr bai ce ba allah ya nuna maka alkhairi yace famur bilalan falyu'azzin ka umarci bilal yayi kiran sallah fa qala umar sai umar yake cewa amma inni raqad aytu misla ma ra'a ni naga irin abin da ya gani walakin ni ko walakin aw ta nuskha lamma subiqtu istahaytu sai dai da aka rigaye ni sai na ji kumya qala sai ke cewa da sana ashabuna mutanen musun ba mu labari kalma ashabu a wancan malamai na magabata an ce ashabu na malaman hadisi suna nihin abukanmu mutananmu amma kuma in sun koma a cikin malaman fiqh aka ce ashabu malik ashabu shafi'i kawai daliban shi ake nihi a istilahin zamanin su yace kana rajul idza jaa yasalu fa yukhbaru bima subiqa min salatihi dan saboda akwai atatawurat na lugha wanda mun san cewa tadawuri ta ci gaba da lugha abinda wancan lokacin kudama mi suke ce mata kuma kalma ana ci gaba na yare mi ake ce mata aka zo har zuwa zamanin ka mi aka ce mata wajibi ne ga mutun ya san wannan kakka dauki kalmar da a yanzu ake amfani da ita akan wani abu ka dokan ma magabata kace su ma ita suke nihi kaga an ce malaman hadisi sun ce ashabu suna nihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma can malaman fiqh suna nihin dalibai masalan a yanzu aka ce zabtu ila al-musawwir na ta zuwa wajen al-musawwir kaga mai photocopy musawwir yake amma can magabata kace musu musawwir kawai Allah suka sani musawwir ba mani sunan Allah ne musawwir kenan kaga dole tadawurat na lugha ita kanta kalman nan can magabata ga yadda suke amfani da ita aka zo zamani kaza ga wanda suke abinda suka fada ga yadda suke nihi da ita kuma wannan zamanin mu da aka zo ga abinda ake ce mata wanda in aka samu sabuwar kalma cikin lugha ta larabci yanzu muka samu wani abu sabo muka samu wani abu sabo na zamani zamani ya kawo shi can da babu shi a kusa kusa ma babu shi yanzu ne yazo to larabawa manyan manyan malaman lugha da zasu zama na majma'ul fiqh lugha na kahira da zasu zama na su ba abun suna ba shaci fadi bane kawai zasu kawo su ba shi wannan abun suke duba sai sun karanci wannan abin da dakahin su bashi suna an yi ittifaki yace wa annahum qamu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina qa'imin wa raki'in sun yi tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mai ruku'u da mai tsayuwa da mai ruku'u da qa'ilin da musallin da mai tsayuwa da mai sallah yace ma rasulullahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai bayyana mana me suke nihi da cewa sun yi tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mai tsayuwa da mai kaza da mai kaza wannan abin da suke nihi malamai abin da yace suka ce a can wacce farkon musulunci in ka taho ka tarru kana masabuki an rigaye ka sallar ka tashi he ka ci kowacce ta farko dada kuma ka tarda annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ka rama abin da kenan dole za a tarru wani yana ruku'u wani yana sujada wani yana tsaye tare da annabi wanda su tare aka fara da su suna tsaye tare da annabi wanda kuma ba tare ake ba shine nan da yace sun yi tsaye tare da annabi mun bayyana qa'imin wa raki'in wa qa'imin wa musallin kuma daban-daban dan saboda wannan abun ne ibn al-musanna yake cewa amru yake cewa wa haddathani biha husain husain ya bani labari daga ibn abi layla hatta jaa mu'az hayda mu'az yazo yake cewa wa qad sami'tu ha min husain haqiqa na yi ta daga husaini yace la urahu ala halin banni gani akan wani hali ila qaulihi har zuwa fadan shi yace kazalika fa'alu haka zaku aikata qala abu daud Abu Dawud yake cewa sun marja'atu ila hadisi Amr ibn Marzuq sannan na koma zuwa ga hadisin Amr ibn Marzuq kala yake cewa fa ja'a Mu'az Mu'az yazo fa asharu ilay suka mishi nuni kala Shu'ba Shu'ba yake cewa wa hazi sami'tu ha min Husaini wannan naji ta daga Husaini ne ma'ana karin wannan fa asharu ilay kala Shu'ba yahi kowa taharrid dukka cikin bada lafazin hadisi kamar yadda yake shine yake cewa li an azni uhabbu ilayya min an udallis in yi tadallisi a hadisi gwada in yi zina a cikin tadallisi wanda ta dalisi wasan ta yadda wanda rauni ne mai dan sassauci Mu'az yake cewa la arahu ala halin illa kuntu alay bank bazan tarro shi akan wani hali ba sai na kasance akan shi qala fa qala sai yake cewa inna Mu'az lalle Mu'az kad sanna lakum sunnatan kazalika fa'alu ya sunnanta muku sunna to haka zaku aikata ma'ana daga baya sallah ta koma duk yadda ka tarro lima akan wani hali haka zaka bi shi qala yake cewa haddathana ashabuna mutanan mu sun ba mu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah lamma qadimal madina amarahum bi siyami salasati ayyam yayin da yazo madina ya umarce su da azumin kwana uku summa unzila ramadan sannan aka sabko da ramadan wa kanu qauman lam yata'awadu siyama mutane ne wanda basu saba da azumi ba wa kana siyamu alaihim shadidan azumi a gare su mai tsanani ne fa kana man lam yasum at'ama miskinan wanda bai yi azumi ba yana da zabi yana da zabi ya ciyar da miskini da harko azumi akan ikhtiyari aka bada shi ko kai azumin ko ka ciyar da miskini ko lahiya kalau ba hai mara lahiya ba fa nazarat hazihi alaya sai aka sabko da wannan aya faman shahida minkum shahara falyasum da suka saba kawai sai Allah ya ce to duk wanda ya azumi wata ya kama shi yana gida to yayi azumi babu zancen zabi fa kanatu rukhsa lil marid sai rukhsar ta tsaya akan mara lahiya ne wal musafira da dan bulaguro fa umira bis siyam sai akai umarni da azumi umarni na tilas matukar kana nan zaman gida rukhsa yawa shine tadarruji akabi kenan wannan shi ma azumi haka aka bi tadarruji kuma wannan kaida ce da shar'anta abu na Allah madaukin sarki kala sai yake cewa hadasana ashabuna mutanen mu sun ba mu labari wa kana rajul mutun ya kasance iza afṭara idan yayi a ci abinci fanama sai yayi barci kabla an yi akula kahin ya ci abinci lami akul hatta yusbiha bazai ci abinci ba sai asuba ta zo can harkon musuluncin haka ne faja'a umar sai umar yazo fa arada imra'atuhu fa qalat yannihi ma tashi da kusancin ta sai tacce inni kad numtu ni wa nayi barci ma'ana can harkon musuluncin idan ka bude baki kai dan bude bakin ka rana ta fada in kai yi barci to kuma haramun ne ka ƙara cin wani abinci sai asuba kawai ka bata haka nan matarka ko kai in kai barci babu zancen ka kusance sai dai kuma sai gobe to Umar da yazo ya so ya nihinci matar shi tace mishi ni wa na riga na yi barci fazanna annaha ta'tallu fa ataha sai tayi zatan cewa illa ce kawai take so tayi tayi ta'alilin abun ba haka nan bane don ta samu lahiyar shi sai ya kusance ta faja'a rajulun min al-ansar fa arada ta'am sai wani mutum yazo daga cikin mutanen Madina shi kuma yace aka mishi abinci fa qalu suka ce hatta nusakhina laka shay'an kabari har mu sa shi ya danyi gumi shine nusakhin ya danyi me yasa me ake ce ma sahani sahani na arabci ne yusakhanu bihi al-ma ana dan guma ma ruwa da shi yasa Hausa suka dauke suka ce mishi asakhan ake ce sahani fa nama sai yayi barci falamma asbahu wannan akwai wani babban malami na Saudiya na ga yayi kyakkyawan bahasi ya kai mujallar bi akan kalmomi na Hausa dake cikin Larabci in ya shige su zaka yi mamaki akan kusan zaka ce bai bara mu komai ba a Hausa da an kwace ta sato ta ne muka yi daga cikin Larabci yace falamma asbahu yayin da suka yi da asuba tai nazalat alaihi hazihi alaya sai wannan aya ta sabko akan shi fiha a cikin ta akwai amma kuma kada mu tunanin cewa su asalin Hausawan ba su da kalmar su a tana da dakataran ta ha ustazu doctor a da kai a Hausa a nan Nigeria wanda zaka gani suna da manya-manyan littattafai ko wace jami'a da kai bangaren da ake koya Hausa zalla wanda ustazu doctor ne a Hausa in yana bayani akan Hausa kai da kanka zaka san cewa lalle ya kai a sun yi baje koli a kwanan nan a Nigeria bisa kan sha'anin Hausa duk kalmomin nan zai tace zai ce Bahaushe amfani da yake ba tashi bace ba ga kalmar ta Bahaushe yadda take kuma tabbas haka ne an sato na angile an sato na kaza duk an cakula ma Hausa duka rishin kula da yare ne yace uhilla lakum laylatus siyam sai da aka sabko da wannan aya aka ce an halitta muku daren Ramadan arafsu ila nisaikum jima'i zuwa ga matanku ma'ana sai aka halitta aka shahi wancan hanin in kai barci hadisi na 203 al-imam yake cewa haddathana ibn al-musanna an abi daud Abi Dawud musani cewa cikin malaman hadisi akwai Abu Dawud al-Dayalisi malamin su Abu Dawud ne akwai Abu Dawud al-Hafari akwai Abu Dawud al-Sijistani yake cewa haddathana Nasr ibn al-Muhajir haddathana Yazid ibn Harun an al-Mas'udi an Amr ibn Murra an Ibn Abi Layla an Mu'az ibn Jabal qala yake cewa uhilat salasata ahwal an jijwe salla hahali uku wa uhila siyam salasata ahwal azmi ma an jijwe shahali uku wanda muka ambata wasaqa nasrul hadis bi dulihi nasr ya koro hadisin da tsawon shi waqtas ibn al musanna minhu qissat salatin sai ibn al musanna ya bada qissar sallarsu na hawa baitul maqdis wajen baitul maqdis kad kawai kenan shi ya kawo yadda aka yi sallah an fuskanci guri kaza aka fuskanci guri kaza wanda mun gan shi a bukhari qala sai yace al halu salis hali na uku anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mahallin shahirin shi yake so ya kawo sai takaice hadisin قادم المدينه فصلى يا زو مدينه سي صلى نحو بيت المقدس وجن بيت المقدس 13 شهرا وتا 13 فانزل الله هذه الايه الله يسبكو ده wannan aya ganan da takallubo shi ka fi sama muna kallon jijuwe huska kar kake ya ma'aikin Allah zuwa ga sama falan walli naka qiblatan tardaha zamu jibintan maka wata alqibla da zaka yarda da ita to ka fuskantar da huska ka zuwa wajen masallaci mai alhurma har zuwa karshe yace fawajahu Allah azza wa jalla ila alka'aba sai Allah fuskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ka'aba shi yasa Aisha take cewa ma ara rabbaka illa annahu qad yusaru ila hawaka ya ma'aikin Allah ina ganin mahalicinka di yana karkata zuwa ga abin da kake so duk abin da yace ina son kaza ina ma kaza za a yi sai kaga Allah ya sabko da cewa to ai ka zakin Aisha haka ta nuna mishi wa tamma hadisahu ya cika hadisin shi wasan ma nasar sahibu ru'ya nasar ya ambaci mai mahalicin qala sai yace faja'a abdullahi ibn zaid rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen ansar ya zo ma abdullahi dan zaid wa qala fihi yake cewa fastaqbilul qibla ya fuskanci al-qibla yace allahu akbar har zuwa karshe yace laqin ha bilalan kama abina talqinin ta فأذن بها بلال بلال يكرن صلى ديتا وقال في الصوم أتكين أزمي يتي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسئلة دا أمنشن الله كان يصوم صلاجة أيام من كل شهر يانا أزمي وطا أكو أكو نواتا كان أكو كأكو نواتا ويصوم يوم عاشوراء كما أنا أزمي لنا عاشوراء فأنزل الله سي الله سوف كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هزوا كارشي a karshe ce fa kana man sha an yusumu sama wanda yaso yayi azumi sai yayi azumi zabi ne kamar da muka yi bayani wa man sha an yufdira wanda yaso yayi yaci abinci wai dai mai ciyatar kullu yawm miskin ko wani wani ya ciyar da miskin ajza'ahu zalik wannan ya wadatar mishi yace fa haza haulun wannan wani hali ne daban shi ma fa anzalallahu kan mutun yace haulun shekara guda haulun kawai kamar daga uhila siyamu salasatu ahwal dai kawo wannan na farko ce fa haza haulu wannan juyawa guda kenan sai Allah ya sauko da shahru ramadanul ladzi unzila fihi alquran hudan lil nas wa bayyinatin min alhuda wal furqan hazuwa karshe wa sabata siyamu alaman shahida shahr sai azumi ya tabbata ga wanda ya halarci wata wa alal musafir an yaqdi kuma mai kiran sa mai bulaguro shi ma ya rama وثبت الطعام للشيخ الكبير تياتر وسي aka tabbatar da ita da tsoho wanda yake ya tsoho sosai wal ajuz allazina la yastati'an as-sawm da tsoho wanda ya tsoho wanda tsohuwa wanda basu iya yin azumi su tiyatar wasu tiyatar ba zancin salama cuta tsuha ma cuta bace za a ce in ya warke rama kullun yayi dai ta karu to kawai in yayi tiyatar wa ya wadatar yace waja asirmatun wa qad amila yawmahu waje asir sirma yazo yayi aiki a wunin shi sirma sahabi ne yayi aiki a wunin shi ya sha wahala saqal hadisa sai koru wancan hadisin na baya dake bayanin cewa ya tar da iyalan shi ya ce sai dan jugunguma mishi abinci da na Umar cewa shi ma ya nemi iyalan shi duka wannan hadisin har zuwa karshe kenan wannan zan muga cewa Abu Dawud ya nusu ala tashri ala tarikh at-tashri Abu Dawud yana ba mu tarihin tashri gashi mun samu na azumi gashi mun samu na sallah wanda mafi yawanci na azumin nan galibi mutum ba zai ji shi ba in ba a wannan hadisin ba na al-Imam Abu Dawud ya hazumi shi ma an buta darruji kamar yadda aka bi sallah a ƙarshe kuma aka tabbatar da shi a yadda yake haka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara ya abinda muke tunatarwa nan gurin wanda yake da sunan ibn majah ke rike shi da hannu biyu wanda kuma bai yada ya nemi sunan ibn majah wanda bai da sunan ibn majah ya neme shi saboda muqaddimar shi zan yi kamar yadda muka yi muqaddima ta abun nan al-Imam ad-Darimi kuma ita ma muqaddima ta al-Imam ibn majah in muka shige ta musun zai san kimarta zai san meye matsayin ta abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi